السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا تبارك من السادوة أن مسلاتي من كان البركة مسجد عثمان بن عفان دم تيكبا تكرات منا عمدة الأحكام ولفا والإمام أبو الغني المقدسي رحمه الله تعالى. Idan mun amanta ba wancan darasin mun tsaya karkashin karshen babi wanda yake mana bayani akan siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau da ikon Allah zan mu tashi da sada sabon babi wanda yake mana bayani akan nutsuwa a cikin ruku'i da sujada. Yau muna 18 ga watan Safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda ya yi daidai ga 5 ga watan 10 Oktoba kenan a kalandar Bature 2020. Kuma yau shi ne darasin mu na 28 a cikin wannan littafin. Malam yake cewa babu wujubit tuma'aninatu fil ruku'i was-sujud. Babi wanda yake bayani akan wajibcin nutsuwa a cikin ruku'i da sujada. Kenan wajibi ne ita nutsuwa, wajibi ne a samu nutsuwa a cikin sallah. Idan babu nutsuwa a cikin sallah, lalle wannan sallah an yi gata. Malam zai kawo mana hujja da hadisin wani wanda ake kira wanda a bangaren malaman hadisi yayi shahara akan hadisin musi'us sala, hadisi na wanda ya tuzar da sallah, yayi sallah ba daidai ba, manzo Allah ya nema ya koma ya sake yin wata sallah wanda ta yi wannan. Kenan zan mu karanta hadisin daga bayani bayanan da ya kamata ni akan hadisi. Malam yake cewa al-hadisu salisu wa tis'un, حديثي لا تسعين لأكو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. وان حديث امام البخاري متلشي اتكن صحيح مش الصحيح الجامع اتكن كتاب الاذان باب وجوب القراءه للامام والمأموم. Babi wanda yake bayani akan wajibcin karatu ga imami kuma da ma'amu. Idan muka diba hadisi na daya shafi na 152 hadisi mai lamba ta 757 zan mu samu hadisin. Haka shi ma Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahihin shi a cikin kitabus salat babu wujubi qira'ati al-fatihati fi kulli rak'atin. Babi wanda yake bayani akan wajibcin karatun Fatiha akan kowace raka'a. Juz'i na biyu shahi na 10 hadisi mai lamba ta 397. yake cewa hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Huraira radiyallahu anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dakhala almasjid lalle manzon Allah mai zira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya shigo masallaci fa dakhala rajulun fa salla sai wani mutum ya shigo masallacin shi ba sai yayi salla wannan mutum wanda ya shigo sahabin manzon Allah ne ana kiran shi Khallad ibn Rafi shine wanda ya shigo masallacin lokacin da bayan shigowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina wannan shi yake nuna mana lalle manzon Allah ba ma tare da salla ba yana shigowa masallaci ya zauna kuma a kasancewar sahabbai bisa da wani makaranta wanda ta wuce masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan suke zauwa su zauna manzon Allah ya zo ya zauna ya karantar da su duk abin da ya sauka ya karantar da su yake cewa bayan shigowar shi sai shi Khallad ibn Rafi ya shigo masallacin kuma hakika can bayan mun yi bayani duk wanda ya shigo masallaci da kai mustahabban su yin sarka guda biyu wanda ake kiran su tahiyatul masjid gaisuwa na masallaci kenan idan mai ya shigo masallaci yayi kokari yayi raka'a guda biyu wannan gaisuwa ce ta masallaci wannan yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da Khallad ya shigo masallaci sai yi sallah raka'a guda fa salla sai yayi salla summa jaa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallar shi sai ya zo yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama kuma yana da kyau duk lokacin da mutum ya shigo idan ya ga wata fuska wanda ya sani ko ma bai san da ba ko kuma ya kasance babba ne a wurin ya iso ya yi sallama kuma hakika kan mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kasancewa aya ce wanda aka nasahi ya ayyuhal ladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday nashwaakum sadaqa ya ku wanda kuka imani idan kuka zo zan ku gana tare da manzon Allah ku bayar da abin da yake hannunku ya kasance a matsayin sadaka kinan idan ka shigo masallaci kana iya zauwa ka zo ka gaida wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana da wata mas'ala to idan zaka yi tambaya akan wani hukunce ko kuma wani hukunci ne kake so a yanke maka to ka bada abin hannunka ya kasance sadaka ce ga baitul malin kasa kasancewar manzon Allah shi baya cin sadaka sai dai ya sanya su a cikin baitul malin kasa daga baya kuma wannan ayar akan nasahe ta ga idan kun zo ku bada abin da ya sauka ko kun ba ku bada ba fataballahu alaikum Allah ya riga ya gafarta muku to wannan Khallad ibn Rafi da yazo yayi ya gama sallar shi sai yazo yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama fa qala irji fa salli fa innaka lam tusall manzon Allah bai amsa mai ba sallama shi ba sai yace mai koma ka kai salla saboda wannan sallar da kai ba salla bace ba irji ka koma fa salli ka sake yin salla fa innaka lam tusall lalle kai ba kai salla ba sallaka ba karbar ba bace ba yace faraja fa salla kama salla sai Khallad ya koma ya sake yin salla kamar yanda yi salla ta farko فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما سي ساجي دعوي منزل الله صلى الله عليه وسلم سلم فقال سي منزل الله يجي من ارجي كما فصلي كساجي كري كساجي سلم فإنك لم تصل للي كي بكي سلم ودكي سلم تي كفبا سلاسا سيل أكي هكا هسوك فقال سي خلاد يجي تيوى والذي بعثك بالحق نارت يدون دي تنوك دكاسكيا وانين يقوان جيسنك يجي ما أحسن غيره فعلمني ni ban yi wata sallah ba wanda ta wuce irin wannan sallah ba da na aikata ba wanda ka gani na aikata kenan manzon Allah ka karantar da ya ake yin sallah wanda sallah ce idan an yi ta take zaman tawwa karfafa fa qala sai manzon Allah ya ce mi kenan nan manzon Allah zai karantar da shi yanda ake yin sallah yanda idan yayi ta ubangijin shi zai karba yake cewa idza kunta ila salati fakabbir idan ka tashi yin sallah to kai kabbara idan ce kabbara harama cewa Allahu akbar yace summa qra ma tayassara ma'aka min alquran sannan ka karanta abinda ya sauka gare ka na daga alquran abinda gare ka na daga alquran summa ka hatta tabna inna raki'an sannan kai rukubi har sai ka nutsu kana mai rukubi kenan idan kai rukubi ba da ka kai ba zaka taso ba sai ka nutsu a cikin rukuin ka yace sumarfa hatta ta'tadil qa'iman sannan ka dan go daga rukuin ka har sai ka daidaitu a tsaye kenan bayan rukuin ma sai ka daidaitu
wannan kuma bayan mun yi bayani ba su riba su yi ba akan shi ba yace su masjud sannan kai sujada hatta tatma'inna sajidan hasi ka nusu kana mai sujada yace su marfa sannan ka dago kanka daga sujada hatta tatma'inna jalisan hasi ka nusu a zamani kenan zama tsakankanin sujada guda kenan idan kai sujada ka nusu a sujada sannan ka taso ka zamna ka nusu a wannan zaman naka yace waf'al zalika fi salatika kulliha kuma ka aikata kwatankwacin wannan abin da na karantar da kai a cikin sallar ka duka kenan misalin raka'a guda ɗaya ce manzon Allah ya bashi kai kabbara idan kai kabbara yace ka karanta abin da ya sauko ka daga abin da ya sauko ka daga gare ka na daga alqur'ani sannan kai ruku'i ka nusu a cikin ruku'i sannan ka taso daga ruku'i daidaita a cikin rukuyinka sannan ka yi sujada ka daidaita a cikin sujadarka sannan ka taso daga sujada ka daidaita a zamanka wanda zaka yi tsankanin sujada guda biyu yace kuma ka aikata wannan a kowace raka'a da zaka aikata a cikin sallarka wannan shine hadisi na al-musiqus salat wanda ya tozar fa sallah manzon Allah ya karantar da shi yanda ya kamata yayi sallar shi wannan hadisi ne wanda yake kunshe da rukunai na sallah wanda duk wanda aka samu a cikin wanda bai yi ba hakika sallah ta koma sallah ce wanda take fafiya idan muka ji ba hadisi zan mu gani hadisi ne wanda yake mana bayani akan abubuwa guda uku ɗaya daga cikin su zan mu gani karanta Fatiha hadisin da yazo sai yake cewa sun makra ma ta yassara ma'aka min alquran sannan ka karanta abinda gurgurdin abinda ya sauko ka daga gare ka daga alqurani kenan idan muka dauki zahirin hadisin yana nuna mana duk abinda mutum ya karanta ba wai mutum sai ya karanta suratul fatiha ba duk abinda mutum ya karanta yayi a cikin sallar shi zahirin hadisin haka yake karantar da mu sai dai kasancewa wannan mas'ala ce wanda take da sabani malamai idan muka riba mazhabin Imam Abi Hanifa sun tafi akan halaccin ingancin sallah wanda ya karanta alqurani koda bai karanta ba fatiha ba saboda ni suka kawo hujja da fadan ubangiji cikin suratul muzammil yake cewa faqra ma yassara min alquran ku karanta abin da ya sauka na daga cikin alqurani kuma wata riwayar Abu Huraira da Muslim yake cewa iqra ma yassara ma'aka min alquran ka karanta gurgurdin abin da ya samu ya sauka na daga gare ka na daga alqurani kenan wannan su sun tafi sun dauki zahirin hadisin kenan idan an dauki zahirin hadisin karatun fatiha ba lalle bane bai kasance wajibi ba a cikin sallah sabanin fadawa sabanin mazhabin jumhurin malamai kenan malikiyya da shafi'iyya da hanabila su kuma sun tafi akan lalle karanta suratul fatiha wajibi ne a cikin sallah kuma sun karanta ga wanda yake iya karanta ta kenan wanda bai iya karanta ta an dauke mai wanda yake iya karanta ta wajibi ne idan ya zo sallah ya karanta suratul fatiha suka kawo hujja da hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi suke cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta ba suratul fatiha kenan alhamdulillahi rabbil alamin kuma wannan hadisi ne wanda akai ittifaqi akan shi kenan bai ne sallah ta tabbatu ga wanda bai karanta ba suratul al-fatihatul kitab kuma suka mai wa'incin rajji suke cewa ai kasancewar manzo ubangiji da yake cewa faqra ma da yassara min alquran ka karanta abin da ya sauko ka na daga gare ka na daga alqurani wannan ana bayani ne sallar dare idan mutum idan ya zo sallah ta dare bayan ya karanta suratul fatiha to ya karanta gurgurdin abin da ya sauko ka na daga gare shi na daga alqurani saboda kai dora ma kan shi abin da bai iya ba kuma mun sani kasancewar ibada mafi kyau a wurin ubangiji wanda za a dawo kuma ana yin ta koda karanci kuma suka maida musu da wata riwaya da riwaya Abi Dawud ce ta wanda Ibnu Hibban ya inganta ta yake cewa ai manzon Allah a karkashin wannan hadisin da kuma cikin hadisin wanda riwaya Abi Dawud da riwaya Abi Dawud da riwaya Ibnu Hibban wanda suka zo suke bayani ai a cikin hadisin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ne ya ce me ya karanta suratul fatiha riwayar da Abi Dawud yake cewa sun makara bi ummul qur'ani wa bima sha Allah yace ka karanta suratul fatiha kuma da abin da ubangiji ya sauke maka karanta na daga cikin alqur'ani kenan riwayar Bukhari da Muslim su ba su zo ba da karanta Ummul Qur'an ba, amma dai riwayar Abi Dawud tana tabbatarwa lalle manzon Allah ya ce wa shi Khallad ya karanta Fatihatul Kitab, kuma da abin da ya sauka na daga gare shi na daga Al-Qur'ani. Kuma riwayar Ibn Hibban yake cewa waqra bi Ummul Qur'an thumma qra bi ma shi'ta, ka karanta suratul Fatiha kuma ka karanta abin da ya sauka na daga gare ka na daga Al-Qur'ani. Kenan shi yake tabbata mana lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai sai ya karanta suratul Fatiha sannan ya karanta wata aya. Kenan kalkashin haka zan mu tafi akan mazhabin, zan mu rinjaya mazhabin jumhur akan mazhabin Abu Hanifa, kasancewar lalle hadisin da suka samu suna tabbatarwa, kuma cikon wannan hadisin yana tabbatarwa lalle manzon Allah ya ce mai karanta suratul Fatiha sannan ya karanta abin da ya sauka na daga gare shi na daga Al-Qur'ani. Bin da kasancewar ita ma wata mas'ala ce mai zaman kanta, idan mun shiga babi na gaba zan mu tattauna ta, kasancewa a ina ne ya dace a karanta suratul Fatiha da ina ne bai dace ba a karanta suratul Fatiha. Kuma kasancewar mas'alar ar-rajih a cikin ta su shine jumhurul malamai sun ce akan wajibcinta akan kowace raka'a. Kowace raka'a mutum ya iya wajibin shi ne ya karanta suratul Fatiha. Dalilin sa aka haka ƙarshen wannan hadisin da manzon Allah yake ce mai sun maf'al zalika fi salatika kulliha, ka aikata kwatankwacin haka a cikin sallar ka duka. Kenan shi yake nuna suratul Fatiha nan wajibi ce a karanta, a karanta ta. Sannan suka yi sabani akan nutsuwa wurin daidaituwa ta bayan tasowa daga rukuni da tasowa daga sujada. Nan an yi magana ana cewa nutsuwa wajibi ce a cikin sallah, to shi ma matsala ce wanda malamai suka yi sabani. Idan muka diba mazhabin Abu Hanifa sun ce akan lalle nutsuwa bayan tasowa daga rukuni da bayan tasowa daga sujada ba wajibi bace ba mustahabbi ce, amma dai jumhurul malamai sun ce akan lalle nutsuwa bayan tasowa daga rukuni da bayan tasowa daga sujada wajibi ce, saboda hadisin da muka karanta wancan satin hadisin Barra ibn Azib wanda yake cewa ramaktu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, na zura ido na naga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma yake cewa ko wajattu qiyamahu farakatu, sai na samu tsayuwashi cewa tsayuwashi kuma na samu rukuin shi, yace na samu daidaituwar shi bayan tasowa daga rukuni, na samu sujada shi kuma na samu daidaituwar shi bayan na samu zaman shi da yake yi na attahiya kamin ya sallame daga sallah dukkan su qariban min as-sawa, daidai wa daidai. Kenan shi yake nuna mana can a tsaye din an samu din sun ce wajibi ne sai an samu suwa a tsayuwa, kenan a nan ma a zamanin wajibi ne sai an samu suwa, a bayan tasowa ma da rukuni wajibi ne sai an samu suwa. Ala ai suwa wajibi ce a cikin rukuni, wajibi ce sawa'un bayan tasowa daga rukuni kuma da bayan tasowa daga sujada. Idan wannan hadisi idan muka diba zan mu gani yana karantar da mu wa'ansu rukunai na sallah, wanda bin yiwuwa ne sallah ta tabbatu sai an cika wannan rukuni, wannan rukunin kuma bin yiwuwa ne a sarayar da wannan rukunin sawa'un da rabkan ruwa ko kuma da jahilci. Kenan wanda bai sani ba wajibi ne, saboda ai shi Khallali da ya shigo masallaci bai iya ba sallar ba irin sallar da za a yi ta ta zaman to karfafa ba, amma dai duk da haka manzon Allah ya tabbatar mai da bai da sallah. Kenan wajibin shi ne ya tafi ya nemi ilimi ya za a yi a yi sallah sannan ya zo ya yi sallah. Kenan wa'innan rukunin su sune mutum ya yi kabbara harama bayan shi ya taso ya karanta suratul Fatiha a cikin kowace raka'a, sannan ya daidaita a cikin rukunin shi da tasawwa da tasawwa ya samu nutsuwa a cikin rukunin shi, ya samu nutsuwa a daidaituwar shi a cikin rukuni, sannan ya samu nutsuwa a cikin sujada shi kuma ya samu nutsuwa a cikin daidaituwar shi a zaman shi na sujada, kuma ya samu nutsuwa a dukkan ayyukan shi a cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama. Kenan dukkan a cikin wannan rukunin da malam bai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zano ɗaya ne wanda ba a sanya ba shi shine zaman attahiya. Kenan attahiya ita ce kadai wanda ba a sanya ta ba a cikin rukunin sallah. Kenan idan muka zano wancan sai mu kara attahiya, wa'annan su ne cikamakon rukunin sallah. Kenan daga an samu ɗaya ya gushe to hakika sallah ta lalace. Kenan sai mu kokari mu daidaita. Sannan kalkashin hadisin hadisi yana nuna mana lalle shi wannan khallali da yi sallah yayi sallah ne a tunzarce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ne lalle sallar shi ba inda take ba amshe ta ba kenan ya dawo yayi sallah irin yanda aka umurta a yi sallah kenan kalkashin wannan hadisin abinda zan hankalta shi shine lalle nutsuwa wajibi ce duk wanda bai samu nutsuwa a cikin sallar shi ba hakika to ya banda rukuni babban rukuni daga cikin sallar shi kuma sallar shi tana gab da ubangiji game da mai kayanci kenan duk lokacin da mutum zai yi sallah to yayi kokari ya samu nutsuwa a cikin sallar shi kada mutum ya zo yayi gugugau ya huce kurmusani da wani abu na rayuwa wanda yake daukan shi a wace idan muka dauki dukkan wannan rayuwar ta ba komai bane ba illa ubangiji ya kawo mu ne diddin mu bauta dukkan wa'ansu abubuwa wanda koma bayan wannan bautar suna daga cikin tahsiniyat da hasiyat wannan ibada ita ce larura ta farko wanda ubangiji ya kawo mu ma'aikata ta ni kokari mu kiya idan ko mu kiyaye ba hakika ranan nadama san mu zo ni nadama kuma ranan nadaman din ba ta amfani ko mu ba kasancewar wani shagali na rayuwa sai ya dauki hankalin ɗaya daga cikin mu kurum ya koma sallar nan bai dauke ta a komai ba ko da ya shigo zai yi ta diddan ka a ce dai bai yi ba ya zo ya muku ga ya huce ya tafi shi wani kuma saboda shagalin shi na rayuwa yana ji ana azabar ana la'asar ana magarba ana nisha zai ta yi hiyayi da uzurin shi ya zo ya haɗa ko da shi za a ce mai wai mai dai da shi da yaron shi ya ce mai a'a bari in akara maka wannan aikin da zan maka ka ba shi aiki imin shi da safe zuwa rana ya tashi ya ce maka a'a ba na yi shi ba sai da dare zan aikata ka ji dadi ka amshi aikin nashi kullun sai kun yi rikici har ya kai kuma wata rana ka sauya shi daga kan aikin shi to ina so ga ubangijinka kenan wannan ibada ita ce sanadiyar zubban mu wannan duniya mu yi kokari alal aqal ba ta daukan mana ba sama da minti 15 ba daga arwalla har zuwa aida sallar ba ta daukan minti 15 a wannan lokacin kenan mu yi kokari mu ba da wannan dan lokacin diddan mu samu rayuwar mu ta duniya kuma ita wannan sallar jimshikin rayuwar mu ce duk wanda ya gani rayuwar shi tana tafiya daidai wa daida to hakika ya dibi sallar shi alhakika ubangiji yana karanta duk wanda ku ya gani ba harakar kasuwanci shine harakar rayuwar shi ce harakar aikin shi ne baya da hiya daidai to ya bibi sallar shi daga cikin sahabbai da kai cikin din kasuwa ina tunanin Abdulrahman bin Auf yazo ya shigo kasuwa tunda sahi har rana ta yi babu wanda zo ya taya mai kayan shi sai yake tunani to menene na yiwo ubangiji wallahi shine ne sai ya dauko kafa ya koma gida da ya taro da ya tarko gidan shi sai ya taranta matan da yaran kowa ya shagaltu da wani abu ba wanda yi sallah yace to wannan shine sababin da ya sanya ubangiji ni ma ya kulle mun kasuwa ta ya umarce suka yi sallah ya koma kasuwa kuma ubangiji yake cewa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka fa umarci yaranka da iyallanka su tashi su yi sallah kuma ka jajirce akan haka saboda babu wani abu mai yauni akan haka game da wurin mata kamar sallah yana daga cikin abin da mata suka yi yawan ihmalin ta rashin yin ta a lokaci ko da an yi ta to ka jajirce akan yin sallah yace idan ka jajirce akan haka ka umurce su ka jajirce a haka yace la nas'aluka rizqa mun mu tambayar ka wani arziki nahnu narzuquka mun zan mu arzika ka kuma wallahi duk wanda yake so ya kwatanta a gidan shi ya gani a tashi a yi sallah lokacin ta alo an yi sallah ya gani irin bugun da ubangiji zai huta bai tunanin ya samu ubangiji zai datar da shi ya samu mun mu tambayar ka wani arziki mun zan mu arzika ka amma dai duk wanda ya tuzar da sallah hakika ya tuzar da rayuwar shi babu wani abin da idan ka zo gaban ubangiji za a fara tambayar ka akan shi illa sallah awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat farko abin da za a yi wa bawa hisabi akan shi ranar tashin kiyama ita ce wannan sallah idan sallar nan ta yi kyau hakika komai ka yayi kyau ba a leka maka komai ka zo bakin bariyar aka leka eh wani yana da kaza yana da kaza yana da kaza gaban motar shi komai daidai ne wani kuce ba a jiba maka ba to haka wurin ubangiji duk lokacin da zaka kawo sallar nan sallar ka daidai kai ubangiji zai ce ko ce ku bar shi ku ci ba wani bincike a sauran ayyukanka amma dai sai muka samu bil asli shadid kurum babu abinda aka hito zartawa a wannan lokacin kamar ita sallah an dauke ta ba komai ba mutane ba ruwan su nayi ban yi ba ruwa ne sai a ringa tunanin can wani abu shi kuma ubangiji kan abinda kuke kun abinda kuka rena akan shi ubangiji zai kawo kana ganin ba komai bane ba wallahi ubangiji yana iya tsira ka akan wannan abu mujiba muka yi ba ba wani abu ba ubangiji ya sanya karuwa gidan aljanna akan ba komai ba ta shayar da kare ruwa ya sanya mumuna ya sanya musulma gidan wuta saboda ta tsare wata musta ta hada ta abinci kuma ta hana ta tauta ta ba mun dauke shi akan wani babban laifi dukkan su dabbobi ne ma shi wancan yana daga cikin abubuwa ba mafi kazantar dabba amma dai aka sanya karu aljanna akan shi shi kuma wannan musta ce kurum dan an kange ta an hana ta ba a bata ba kuma aka hana ta tauta ne ba aka sanya ta wuta dan abu ne bai ta kara ya karya kuma zata dawoma a cikin wutan nan to ina ga abinda zaka yi wa ubangiji kuma shine sababin zabuka wannan duniya ka tosa tashi ba rusuwa wa aqimus salata wa atuz zakat ubangiji yake umurni ku tsira sallah ku bayar da zakka wannan tsira sallah ibni abbas yake cewa shi shine ai kai sallah ka tsira da wannan sallar da rukunninta da nutsuwa a cikin ta idan babu nutsuwa hakika ka fadda wani ɗaya daga cikin rukunin wannan sallah mafi yawa idan muka diba sallar mu a yanzu Allah ƙara gafarta mana lalle ba wani abu bane ba zuwa muke yi muna sallah muna bubbuga lokacin da muka taso daga ruku'i a tsayuwar tamu ma ban mu samu nutsuwa barantana a ce mu samu nutsuwa a cikin ruku'i sannan mu samu nutsuwa bayan tasawo mu daga ruku'i sannan nutsuwa a cikin sujada sannan nutsuwa bayan tasawo mu daga sujada za ku gani mafi yawa bayan ta sauwa wani baka iya bambanta rukun shi da sujjada shi ko da za a ce maka wani bambanta mana ga kuɗi nan na sa maka bambanta mana rukun wani da sujjada wani wallahi baka iya ba yana ɗaukowa kurum tahiyya zai an shi ne zai yi direct kurum sujjada idan ya taso daga sujjada da kai abin da manzon Allah ya karantar da mu ringa karantawa lokacin da ka nutsu ka daidaito da zamanka bayan ka tsawo ka daga sujjada da kai abin da aka umurce ka karanta haka shi ma rukun idan ka yi tsaye da kai abin da aka umurce ka karanta mujiba tsawon abin da manzon Allah yake karantawa rabbana sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda milku samawati wa milku al-ardi wa milku ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd habbu ma qala al-abd wa kulluna laka 'abd allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfu'u zajjadu bi kalta wannan duk wanda ya karanta ai dai tsawon wannan abin da bai hana ka ba dai ka samu nutsuwa amma dai duka wannan mutane ya yi imani wannan sunnar su shafa mata lafiya kuma su ki nutsuwa a tsayuwar su bayan tasowa daga haka sujada idan mutum idan ya taso manzo Allah da kai abin da ya karanta ko rabbighfirli ko kuma rabbighfirli warhamni wa'afini washkurni warzuqni addu'a ce kake yi wa kanka kana nema a wurin ubangijinka amma dai wai kasancewar haka zai mana yauni a cikin sallar mu umida shi yake mu ci aikatawa ana ai abinda muke so mu janyo hankalin kaina da ku lalle wajibi ne ita wannan sallar a samu nutsuwa a cikin ta in dai babu nutsuwa hakika sallar ka ta rasa babban rukuni daga cikin rukunin sallah kinan mu yi kokari mu daidaita ita wannan sallar ita ce dushikin komo dushikin rayuwar mu duk wani abin da kake nema a wannan rayuwar tanke wannan sallar ba ta yi daidai ba hakika ka kusa rasa shi kuma idan ubangiji ya baka dan ya jarrabe ka ba wai dan ka cancanta amma dai yi kokari duk lokacin da muka samu kanmu a gaban ubangijin mu yi kokari mu ci mu dauki misali mai gidanka zai kiraye ka kana zanzana ka tayi ka tarda shi idan ka tarda shi dukkan wata abu dukkan wani abu na daga rayuwar duniya ne ga shi kake yi kana jin abin da yake bade kadda ka rasa mu daya daga abin da ya fada ka samu kuskure akan umarnin da zai bada to ina ga ubangijin ka mahaliccin ka ya sanya lada ne ya kiraye ka wala ku zo ku yi sallah ka zo kai sallah in yazo zai kiraye kan ce maka yake hayya ala salati hayya ala falah ka zo zuwa ga rabo rabo ne wannan na duniya da lahira ka zo ka samu wannan rabo ka zo ka tsaya kuma duk lokacin da mutum ya tsaya a gaban ubangiji ya tsaya sallah hakika ubangijin shi ne ya sanya a gaba kuma ubangijin shi yana ganin shi ko da shi kauda kai baka gani shi kenan kai kokari ka daidaita wurin mahallicinka ka zo ka tsaya babu wani wuri inda kake sanya ubangijinka gaba sama da wurin sallah sama da masallaci ka sanya shi gaba kuma nan ne inda zaka kai kukanka wurin ubangijinka abin da ya faru da mu kwanan baya ba karamar hukunba bace ba ubangiji ya bada babu wani wuri inda ya dace bawa ya kai kukan shi ya tayi ya durku samun ubangiji sama da masallaci aka liƙe mana shi aka ce mana mu haƙura har zuwa wani lokaci saboda uzuri kaza da kaza da kaza muka haƙura amma dai mu tabbata wannan ba karamar hukunba bace ba ubangiji ya san karewa ba yi ba a saman kasa babu inda zuciya za ta musu sama da lokacin da ta zo ganawa da ubangijin da hakika to duk lokacin da muka zo mu gana da ubangijin mu yi kokari mu manta komai mu koma gaban ubangijin mu kuma mu so a gaban ubangijin mu din dan mu samu wannan lada sai dai da kai abu daya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu in ya sallaka ta kasance duk wasu wasin da zaka samu bayan sallarka an mustahabbanta maka kai istighfar astaghfirullah 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 bi mujarrad an kasancewa ka yi da sallama kai istighfari su uku wannan yana sanyawa duk an sukura gure da kai a cikin sallarka ubangiji ya share maka su wani sa'in zaka shigo sallah zaka ringa tunanin iyalanka zaka ringa tunanin kasuwarka zaka ringa tunanin aikinka zaka ringa tunanin wani abu da kuka yi a wajen masallaci amma dai kasancewa kai wannan istighfari ubangiji yana dibawa yana kankarewa abinda mutum ya aikata a cikin sallar shi shi ba wannan yana daga cikin sunnoni wanda muka yi ihmalin su ban mu aikata su a wannan lokacin Allah ya gatar da mu Allah sanya mu gane sai babu na gaba malai yake cewa babu qira'ati fi salati babu wanda yake bayani akan karatu a cikin sallah kina wannan babu ne wanda zai mana bayani akan karatun Fatiha a cikin sallah shi ita sallar tana inganta ba tare da an karanta ba ita suratul Fatiha duk da kasancewa yanzu mun yi bayani kuma a wani wurare ne ya kamata a takaita da karanta suratul Fatiha a wani wurare ne ya kamata a yi ƙari akan suratul Fatiha kuma a wani wurare ne ake iya karanta ta da wani wurare ne ba iya karanta ta a bayyane ko a kulle قال يكتوى الحديث الرابع والتسعون عن عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأن حديث لمن دعا إمام البخاري يهتر رشيئة صحيح الجامع باب كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم باب البيان أكم وجب تنكراته للإمام دا مأموم idan mamu yana yin karatu kuma imami ba yana yin karatu a cikin sallah juz'i na 1 shahi na 151 hadisi mai lamba ta 756 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin kitabus salat babu wujubi qira'atil fatihati bi kulli rak'atin babu wanda yake bayani akan wajibcin karatun fatiha a cikin kowace raka juz'i na 2 shahi na 8 hadisi mai lamba ta 394 yake cewa ana Ubadah bin Samit bin Qais bin Asraf bin Fahr bin Qais bin Sa'laba bin Al-Khazraj Al-Ansar Abu Al-Walid Al-Madani Ash-Shami ya zamna a garin Madina bayan shi mutumin Madina ne bayan shi ya kaura ya koma garin Sham yana daga cikin tabaka ta farko da daga rawaitu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sheke nuna mana sahabun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ɗaya daga duqaba ibn duqaba guda 12 wanda suka tafi suka yi bai'a tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da shi aka yi yakin Badar da dukkan man siya kikka da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka sanya shi yan sanya shi wali ne gwamnati a garin Palestine kuma ya zauna a garin Sham kuma ya mutu a shekara ta 34 lokacin da Muawiya bin Abi Sufyan ya kasance shine khalifa na musulmai idan muka diba tarikhul islam juz'i na 2 shahi na 228 zan mu samu cikin bayanin ubada bin samit yana da hadisi da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzon Allah bin sira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta ba suratu al-fatihatul kitab ita ce alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihatul kitab ta zo da sunaye da yawa saboda misali ummul kitab ummul 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 qur'an da al-fatiha da makamantan wannan kina idan muka diba ita wannan suratul fatiha ta kunshi abubuwa da yawa da kai godiya a cikin ta da kai bayanin sukkofin ubangiji da kai tabbatar lalle babu wani mai mulki illa ubangiji kuma babu wani mai karfi illa ubangijin mu subhanahu wa ta'ala kuma tana bayyana mana lalle da kai sakamako kuma tana bayyana mana ya ibada take yani nau'in yanayi ibada kuma da nau'ikan tauhidi da abin da yake wajaba akan bawa sannan kuma ta dauki dukkan bayan shi bayan wayannan ta kumshi addu'a mutum lokacin da zai ringa cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim kuma bayan shi mutum yana roƙon ubangiji ya tseratar da shi daga hanya wadda aka hanya ta yahudi da nasara hanya wadda ubangiji ya musu yayi hushi akan su ubangiji ya datar da shi zuwa ga hanya wadda take mai kanka saboda haka ubangiji ya farlanta mana duk lokacin da muka zo karatu ko wata raka'a mu yi kokari mu karanta wannan suratu al-fatiha kenan da kai kuma hadisin ibnu kuzaima shi ma marfu'i ne daga abi huraira yake cewa ibnu kuzaima ya hutar da hadisin mu hadisi ne marfu'i daga abi huraira yake cewa la tusbihu salatul qur'an salatu la yaqra fiha bi ummil qur'an yace sallah ba ta ingantuwa har sai mutun ya karanta suratu fatihatul kitab kenan alhamdulillah rabbil alamin kenan wannan hadisin yana tabbatar mana lalle babu sallah sai an karanta suratu fatihatu al-kitab kuma lalle malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala kuma hakika yanzu mun dan yi bayani akan ta kasancewa musabun Abu Hanifa sun tafi lalle an shar'a lalle da kai mashru'iyya karanta suratu fatiha ga a cikin sallah sai dai bisu ingantawa bisu hana ingancin sallah ga wanda bai karanta ba ga wanda ya iya take ko kuma ga wanda bai iya ta kenan su sun tafi akan halaka ne a karanta kenan ba wajibi bace ba mustahabi ce amma dai ga wanda bai karanta ba sallar shi tana nan garam da kam bai ba abin da ya same ta sai dai wada wanda take mafi rinjaye ita ce wa ran jumhurin malamai kamar yanda muka yi bayani lalle sallah wanda lalle suratul fatiha wajibi ne a karanta ta ga duk wanda yake iya karanta ta wanda ko bai iya karantawa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora marai sai abinda take iyawa kuma nan suka yi sabani su malamai akan karanta ta ga limani ga mamu afwan mamu wajibi ne idan ya kasance da kai limami a gaban shi wajibi ne sai ya karanta suratul fatiha ko kuma ba wajibi bane ba wannan mas'ala ce wanda mafi yawa take ma mutane iskari wani zaka zo kana bayan mamu furun farkonka da kai da ka karanta to zan mu gani fadan malamai akan haka idan muka diba mazhabin Hanabila da mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal da Suda Imam Abu Hanifa sun tafi akan sarayar da bata wajaba ba akan mamu ba kai ce sawa'u ya kasance a cikin sallah ce wanda shi limamin yana bayyana karatu ko kuma limamin yana asirta karatu wannan faɗa ce ta mazhabin Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad bin Hanbal a ɗaya daga cikin riwayar su wanda aka samu daga wurin su sai faɗa ta biyu mazhabin Imam Abu Shafi'i da Ahlul Hadith sun tafi akan wajibcin karanta ta ga shi limami ga shi mamu kuma da wanda yake yin sallah shi kadai kenan limami wajibi ne sai ya karanta ta a dukkan kowace sallah haka shi ma mamu wajibi ne ya karanta ta haka shi ma mai sallah shi kadai wajibi ne ya karanta ta koda ya kasance ana bayyana karatu ko kuma ba a bayyana karatu wannan faɗa ce ta Imam Shafi'i mazhabin Imam Shafi'i faɗa ta uku shine faɗai Imam Malik wanda ya tafi akan wajibcin karanta ta ga mamu a lokacin da limami yake asirta karatu lokacin da limami yake asarta karatu to wajibi ne shi kuma mamu ya karanta suratul fatiha kenan lokacin kuma da limami yake bayyana karatu to ta sharaya ta sabka akan mamu kuma wannan shine wada riwaya ɗaya daga cikin riwaya Imam Ahmad bin Hanbal kuma yana daga cikin riwaya wanda Imam Shafi Imam Ibn Taymiyyah ya zaba daga cikin wannan riwayoyin kuma da wa'ansu daga cikin malamai sun tafi akan wannan fada kuma mu ma muna kan mazhabin Imam Malik kasancewar shi shine wanda yake da hujja wanda take rikanka su Imam Abu Hanifa da shi da Ahmad bin Hanbal sun kau hujja da wani hadisi wanda aka same shi daga hadisin Imam al-Baihaqi wanda Imam al-Albani ya inganta hadisin a cikin Sahihul Jami hadisi na 6487 hadisi ne wanda yake cewa man salla khalfa imamin faqira'atu al-imami qira'atun lahu duk wanda yi sallah bayan limami hakika karatun limami kamar karatun shi hadisi ne wanda imam al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Sahihul Jami kuma da wadan ubangiji lokacin da yake cewa a cikin arabu idza quri al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta qur'ani to kuma ku yi shiru ku saurari abin da ake karanta wannan ita ce hujja wanda suka karanta ta kuma wannan hadisin da Abu Dawud ya rawaito shi ya hutar da shi wanda manzo Allah yake cewa idza quri'a fa ansitu idan ana karanta al-qur'ani to ku yi shiru da wannan hadisin su Abu Hanifa da Imam Ahmad suka kawo hujja lalle idan an zo to kurum wajibi ne wannan ta sabka ga inda mutum yana sallah shi kare ko yana sallah bayan limami hakika ta sabka kan shi da wannan hadisin suka kawo hujja sannan kuma su Imam Shafi'i shi ma ya kawo hujja da wannan hadisin mai da muka kawo da wannan aya kuma yace ya kara da hadisin man salla khalfal imami fa qira'atul imami qira'atun lahu da hadisin wa idza qara'a fa ansitu wa nahwiha da makamantan wannan hadisin shine Imam Shafi'i ya kawo hujja da shi lalle shi ba kenan idan ana karatu wajibi ne kurum shi wanda yake karatu wajibi ne ga wanda yake sallah ga bayan limami ko kuma limamin ko kuma da wanda yake sallah shi kadai wajibi ne sai ya karanta wannan waya ya karanta suratul fatiha su kuma malikiya sai kawo hujja ga hadisin wanda muka karanta na cikin babu lalle wajibi ne mutum idan yana karanta qur'ani yana sallah wajibi ne sai ya karanta suratul fatiha kuma shine akan shi malamai dukkan su suka fahi kuma shine fada mafi rinjaye kidan lokacin da mutum ya zo ana sallah yana sallah bayan limami idan ya kasance karatu ne wanda ake bayyanawa kenan ba sai ya karanta ba suratul fatiha amma dai wurin da limami bai bayyana karatu to wajibi ne akan shi shi ma ya karanta suratul fatiha wannan shine fada mafi rinjaye daga cikin fada guda uku wanda malamai suka kawo abinda zan mai iya dauka daga cikin wannan hadisin lalle wajibcin karatun fatiha a cikin kowace sallah kuma lalle batta sabka ga wanda yake iya karanta ta wanda zai iya karanta ta to hakika an sauke ne karatun suratul fatiha kuma hakika duk wanda bai karanta ba sallah bai karanta suratul fatiha ba a cikin sallar shi hakika sallar shi babila ce sallar shi annida mai kayan shi ba karbabba bace ba saboda ita ma fatiha rukuni ce daga cikin rukunan sallah kasancewa a cikin wancan hadisin na musu salat manzo Allah ya zanu ta tsira daga cikin abinda ake karantawa kuma mafi rinjaye daga fada shi shine lokacin da mutum yake sallah tare da limami idan ya bayyana karatu to hakika suratul fatiha ta sauka daga kan shi idan kuma ya asarta karatu to wajibi ne akan shi shima ya karanta suratul fatiha sai hadisi na gaba wallahu ta'ala a'lam yake cewa hadisul khamis wa tisun an abi qatadah al ansari radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqra'u fi rak'atayn ulayni min salati الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في الأصل بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر الثانية wannan hadisin Imam Bukhari ya wutar da shi a cikin Sahihul Jami' Kitabul Azan babu al-qira'ati fi zuhur babu wanda yake mana bayani akan karatu wanda ake yi a cikin sallar azhar juz'i na 1 shahi na 152 hadisi mai lamba ta 759 haka shi ma Imam Muslim ya wutar da wannan hadisin a cikin sahihin shi a cikin Kitabus Salat babu al-qira'ati fi zuhur wal asr babu wanda yake bayani akan karatu wanda ake yi a cikin sallar azhar da sallar azhar sallar asar juz'i na 2 shahi na 37 hadisi mai lamba ta 451 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Qatada al-Ansari shine Haris Rubi'i Saris bin Rubi'i bin Baldama bin Khannas bin Sinan bin Ubayd bin Adi bin Qadam bin Ka'b bin Salma as-Sullami al-Madani yana daga cikin tabaka ta farko na daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun manta ba ina tunanin a karatun mu na rijal wancan satin mun yi bayani akan wani ne Ubada bin Samit mun yi bayani muka ce ai maharin dokin manzon Allah ne yana daga cikin jagorori wannan masu ƙarfi wanda manzon Allah yake sanya su a dukkan wasu al'amuran shi wanda ya shahi na yaki da shi aka yi yakin Uhud kuma da dukkan wasu yake kika bayan Uhud kuma yana daga cikin sahabbai manya-manya masu fadala da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tare da shi Ali dukkan yayi wa'ansu ya kikkan shi lokacin da Ali ya kasance khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi rak'atayn al-ulayyi yace ya kasance manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana karantawa a cikin rak'o'i biyu na farko min salati zuhuri na daga sallar azhar bi fatihatil kitabi da suratu ada suratul fatiha yace wa surataini da surori guda yace bi qawlu fil ula yana tsarantawa a rak'a ta farko wa yukassiru fis saniya kuma yana takaitawa a rak'a ta biyu kenan idan ya karanta misali a rak'a ta farko ya karanta misalin sajada suratul sajada ai tana da dan zango sai misale shi a rak'a ta biyu ya karanta kamar misalin wata sura wai kamar suratul infita ko kuma suratul annaba amma ita sa'a kenan yana tsawaitawa a rak'a ta farko yana takaitawa a rak'a ta biyu wannan a sallar azhar kenan yake cewa bismillahil ayata ahyana wata rana manzo Allah yana ziyar da mu aya kenan idan yana karatu ai ainihin sallar azhar al-asr ba a mata karatu a bayyane ko sallar azhar al-asr ba a mata karatu a bayyane amma dai shi Abu Qatada yake cewa yana ziyar da mu wata rana aya ya akai da kai riwaya ta Bukhari da Muslim wanda suke bayani lalle manzo Allah yana karanta suratul sajada a cikin sallah ya akai a cikin sallar azhar su sahabban suka sani lalle manzo Allah yana karanta suratul sajada sabida mi yusmi'una al-ayata ahyana wata rana in yana karatu ai asirce yake sai ya bayyana musu a ga abinda ba nake ba karanta kenan yana karanta musu gulgudan aya daya suna ji ga abinda manzon Allah yake karantawa shine na Abu Qatada ya tabbatar mana ai asihyana yusmi'una al-aya wata rana manzon Allah yana ziyar da mu aya kenan idan yana karatu wa alamu anna ma zalimtu a cikin ran shi sheyin fa annal kuma aya ta gaba sai manzon Allah sai ya bayyana shi ya bayyana musu dukkan su shi abinda yake karanta kuma wannan yana daga cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana sallah to hakika wata rana yana iya ya bayyana aya daya gurgudan aya daya ko kuma aya biyu wuri ya dinga bayyanawa a'a ga inda ba nake karantawa a cikin sallah ta yake cewa wa kana yaqra'u fil asri bi fatihatil kitabi wa suratayni kuma manzon Allah ya kasance yana karatu a cikin sallar shi ta asar da suratul fatiha yace kuma wa surataini da surori guda yace yuqawwiru fil ula yana tsawaitawa a rak'a ta farko wa yuqassiru fis saniya kuma yana takaitawa a rak'a ta biyu yace wa fir rak'atayn al ukhrayn bi ummi kitabi a rak'o'i biyu na karshe na sallar azhar da na sallar asar yana karanta suratul fatiha fatihatul kitab kenan idan muka diba nan manzon Allah idan ya karanta rak'a biyu ɗaya mai tsaho ya karanta suratul fatiha ya karanta sura mai tsaho rak'a biyu ya karanta suratul fatiha ya karanta sura wanda take marar tsaho bata kai waccan ba yana karantawa a rak'o'i biyu ni suratul fatiha kinan wannan yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kana yutawilu fi rak'ati al-ula min salati as-subhi kuma ya kasance manzon Allah yana tsawaitawa a rak'a ta farko a cikin sallar shi ta asuba yace wa yuqassiru as-saniya kuma yana takaitawa a rak'a ta biyu wannan ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wurin karatu kenan idan sallarka rak'arka ta farko ta yi minti 1 ko ta yi minti 3 akwai kenan raka'arka ta biyu kamata yi a ce ta kirda minti 2 ko kuma minti 2 da alwala abu kenan ta dan takaita akan waccan ta farko haka a kowace sallah haka a sallar asuba ma yana tsawaitawa raka'a ta farko raka'a ta biyu sai ya takaita ta kuma wannan yana daga cikin maqasid na daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan wannan ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba yana yin su ba haka bane ba yana yin su don maslaha farkon sallah idan mutum ya shigo yana cikin nishadi to idan aka jima kuma aka jima ana abu mutum kosawa yake yi da abu shi sai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin farko da dan tsawaitawa karshe kuma sai ya dan takaita saboda mutum kai kosa ayi abin da gaurawa a gama kowa yana nishadi ya tafi kuma idan an yi kira ya shiga wata sallah yana nishadi ya da sabanin limaman da za su zo su sanya mamu gaba shi ta gada musu azaba kurushi dan yayi harda yana da harda alqur'ani sai ya samu yayi ta musu tilawa bai da wurin tilawa sai illa in ya zo ya shiga gaba zai sha mutane sallah wannan shi kuma abu ne wanda bai dace ba ita sallah limami kullun ya kasance yana mura'atil masalih yana kiyaye maslahohin mabbamin shi ai mun samu manzo Allah idan ya shigo kan yaro to yana gaggauta sallar shi saboda me saboda kin cutar da ma'ayyi yaran ba ta ji dadi ba a ce ga tan tana gaban ubangiji kuma danta yana kuka cire sallar za ta yi ta kula da danta ko kuma danta zai in ya aka yi dai da kai wani nau'i na daga cutarwa kuma shi ma yaran da kai damu mamun da zai kuma da kai damun limami da zai kasancewa manzo Allah daga ya ji kukansu sai ya kokari ya gaggauta kuma duk lokacin da manzo Allah ya shigo gaba zai ja sallah to yana dai ka sauri ya ga su wane ne a cikin sahu idan da kai gajiyayyu a cikin sahu manzo Allah ta kai ta sallar sheke idan kuma yara ne ya samu to manzo Allah ya tsawaitawa miji ba duk irin babu wani mai karanta alqur'ani da dadi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai duk da haka takaitawa yake kuma qur'ani ya kasance idan ana karanta maka shi yana shiga jikinka to baka kosa amma dai duk da haka manzo Allah ne ya takaita saboda maslaha kinin daga cikin misalai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kiyayewa akan mamun shi idan ya gani yana tsawaitawa sallar raka'a ta farko sai ya takaita raka'a ta biyu shi kuma raka'o'i biyu na karshe sai ya karanta suratul fatiha baya ma karanta komai a sallami a wati wannan ita ce sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinai idan muka diba hadisin abinda muke iya dauka na daga rubutaucce lalle da kai mashru'iyyar karatun Fatiha a cikin raka'o'i biyu na farko daga cikin sallar azhar da sallar la'ashar kuma wani mustahabbancin takaitawa a cikin karatu bayan karatun Fatiha kenan manzo Allah yana takaitawa a cikin raka'o'i biyu na wanda manzo Allah yake yi na raka'o'i biyu na biyu a cikin sallah kenan raka'a ta biyu na guda biyu da farko wanda manzon Allah yake yi kenan kuma manzon Allah daga cikin abinda sunna shi yana tsawaitawa a raka'a ta farko daga cikin sallar azhar da al'asar kuma da kai mustahabbancin boyewa a cikin boye karatu a cikin wannan sallolin guda biyu kuma halaccin bayyana karatu idan ya kasance aya ko aya ɗaya ko aya biyu mutum ya bayyana saboda waɗanda suke bayanka su ji ko kuma su ɗauki wannan ayar da bakinka sannan kuma akwai mustahabbancin tsawaita raka'a ta farko a ta sallar asubahi kuma da takaitawa a sallar raka'a ta biyu ta sallar asubahi wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na gaba yake cewa alhadisus sadis wa tis'un hadisi na 96 an Zubair bin Mut'im radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bi wuqur wannan hadisi ne wanda Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Al-Jami' Sahih a cikin Kitab Al-Azan babu jahri fil maghrib, babu wanda yake bayani akan bayyana da karatu a sallar magharba, juz'i na 1 shafi na 153, hadisi ne lamba ta 765. Haka shi ma Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahihin shi a cikin Kitab Salat babu al-qira'ati fi subhi, babu wanda yake bayani akan karatu a cikin sallar asuba, juz'i na 2 shafi na 4, hadisi ne lamba ta 163. Hadisi ne wanda aka samu shi daga Jubair bin Mu'aym radiyallahu anhu. Jubair bin Mu'aym sahabi tabi'in manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin tabaka ta hudu da uku na daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hibban ya ce sika ne, ana sika ne kenan, ana amsa hadisi shi lalle adami, ana amsa hadisin shi, amma dai hadisan shi dusu da yawa, wanda ya sami su daga manzon Allah, wanda ya rawaito shi. Kuma shi Zubair ya kasance daga cikin malaman Quraishawa, kuma daga cikin manyan Quraishawa masu fadala a cikin Quraish, tun da kasancewa shi din dan dangi ne, dan dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, tun da sunan shi Muhammad bin Zubair bin Mut'im bin Adi bin Nawfal bin Abd Manaf al-Qurashi al-Nawfal Abu Sa'id al-Madani al-Hijazi. Idan muka diba wannan Imam Zahabi yake bayyana a Ibn Sa'd yake cewa kana a'lamu Quraishin bi ahadithiha, yayi sanin kowa a cikin mutanen a cikin Quraishawa, yayi sanin kowa ga labarin Quraish, dukkan wani wanda yake ba Quraishi ne to shi wannan Muhammad bin Jubair yayi sanin labarin Quraishawa. Ya mutu a shekara ta 100 a lokacin da Abdulaziz ba Umar bin Abdulaziz yana matsayin khalifa na Mu'minai. Idan muka riba as-siqatu ta Ibn Sa'd na 555, zamu samu cikakken bayani. Haka afwan as-siqat na Ibn Hibban juz'i na 555, haka shi ma qiraat ta Ibn Sa'd juz'i na 203, zamu samu cikakken bayanin shi. Yake cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib, naji manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana karantawa a sallar magharba bi aqur da suratul tur, aqur suratul aqur shi wa kitabul mustur, kenan suratul tur shine wanda ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi manzon Allah yana karantawa a sallar magharba. Yanzu kuma idan ka karantawa mutane suratul tur daga farkon da har karshe, ina tunanin gobe ba daga an ji ka ce Allahu akbar wa an subhanahu wa ta'ala su ta yi su bar maka masallaci, amma dai kuma kasancewar abinda suratul tur ta kumsa abu ne wanda yake da ban mamaki sosai, abu ne wanda duk wanda za a karanta ne ya san ma'anar abinda suratul tur take bayyana, wallahi ya zuce shi ta yi sosai. Kenan manzon Allah ya karanta ya kasance yana bayyana musu mahallin shahida, ce wannan hadisin lalle manzon Allah yana bayyana karatu a sallar magharba, kuma yana karanta musu suratu Abdul. Sai hadisi na gaba, hadisi as-sabi' wa tis'un, yace an al-Barra bin Azib radiyallahu anhu ma anin nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana fi safar fa salla al-isha'a al-akhira fa qara'a fi ihda ar-rak'atayn bi at-tin wat-tin waz-zaytun fa ma sami'tu ahadan ahsana sawtan aw qira'atan minhu. Wannan hadisin Imam Muslim ya mutar da shi a cikin sahihin shi a cikin Kitabus Salat babu al-qira'ati fil isha, babu wanda yake bayani ana karatu a cikin sallar isha, juz'i na 2 shafi na 41, hadisi mai lamba ta 464, hadisi ne daga Barra bin Azib yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallama kana fi safar, lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance a cikin bulaku. Idan muka dauka hukuncin zaman mu a gida da hukuncin bulaguran mu bangaren shari'a, da kai bambanci shi a cikin bulaguro da kai rungumi da ake baiwa mutum, duk lokacin da mutum ya huta da niyyar bulaguro hakika ya shiga cikin wannan rungumi, in azumi yake an bashi dama ya karya azumi, in sallah yake an bashi dama sallah mai raka'a hudu ya yanke ta ya maida ta guda biyu, in an hufi ya sanya an bashi dama daga yini da dare an bashi dama yayi yini uku da dare uku, haka in ni kuma ya samu daga cikin rangwamen bulaguro bayan haka idan babu ruwa, babu ruwa wannan ko a cikin gida an baka dama, idan babu ruwa kai ba sai a cikin bulaguro kuma ha in bai da abinci a cikin gidan ma baka da abinci kana iya cin mushi kasar mun yi bayani hadasan doli jam'u taqdim da jam'u ta'khir duka wannan an baiwa mai bulaguro rangomi yayi su kenan wannan abu ne wanda ya kamata mu jinyu hankalin ƴan uwanmu mafi yawa mutane a kama hanya ya su ringa cika sallah shi kuma yana daga cikin sunna idan an baka dama kai tunda malaman usul sun rajaha al-akhdhu bir-rukhsati awla min al-akhdhu bil-azima kan aka baka rangwame to kai kai aiki da rangwamen yayi da kai aiki da abinda aka riga aka tabbatar maka da kai su lokacin da kana zaman a cikin gida kenan wannan manzon Allah ya kasance a cikin bulaguro yace fa sallal isha al-akhira sai ya karanta yayi sallar isha sallah ta karshe a cikin sirrin salloli guda biyar wanda aka farlanta mana yau fa qara'a fi ihdar rak'atayn bi at-tin waz-zaytun ya karanta a cikin daya daga cikin rakoin da yayi yace bi suratul tin wazzaitu yace fa ma sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan min yace ban taba jin ba wani wanda yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daɗin murya yace ko kuma mafi cin karatu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tile sai kasance haka saboda shi aka sauko wannan alqur'ani duk wanda suka zo bayan shi suka yi a bakin shi kuma suka kwaikwaya suka karanta kenan barra yana tabbatar mana lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi karatu ai nan da yace ke kara sallah guda biyu kenan bai kara wa manzo Allah kenan ya rufi rungumin da aka bashi kenan yayin sallah rak'a shi guda biyu a matsayin sallar isha wanda take zawwa da sallah rak'a guda hudu saboda me yayi haka saboda kasancewar shi a cikin bulaguro kenan duk da kasancewar shi a cikin bulaguro me yake tabbatar mana manzo Allah bai bar kusuri shi ba bai bar tsoron Allah shi ba da nutsuwar shi a cikin sallah ya karanta suratul tin waz-zaitun kuma sura ce wanda tana daga cikin al-qisari al-mufassal qisaru al-mufassal sai muna iya ci gaba da hadisin lokaci ina tunanin yaya ce ne idan muka dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta hadisi na gaba kasancewar kuma mu bari hasati na gaba Allah kai mu insha Allah kenan muna iya dakatawa daga nan in Allah ya kai sai na sama sai mu ci gaba kenan wannan hadisi idan muka diba lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruko da rangwame kuma da yayi ruko da rangwame bai hana shi ba wannan kasancewar shi a cikin bulaguro ba ya bayar da sallar nan ya cika ta da suwarta har ya karanta suratul tin waz-zaitun aya guda nawa aya kusan guda shida ko tin waz-zaitun wa turusinin hazwa kashi abinda muka karanta ne Allah ya bar mu yare shi kuskuren da muke Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana iyayen mu da kan